قبله والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اما بعد ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته bayan sallama ta addinin musulunci muna ga Allah tabaraka ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin nimoman sa da kaddarawansa ya ba mu ikon sallatan ɗaya daga cikin sallolin farilla da farlanta mana muka yi sallan magariba a wannan lokaci a cikin jam'i bayan gabatar da zikirin juma'a sannan Allah tabaraka ta'ala ya sake ara mana lokaci daga lokutansa muka taru a cikin ɗaki daga ɗakunansa ba dan komai ba sai dan ci gaba da karatunmu da muke cikin littafin Ihya'us Sunnati wa Ikhmadul Bid'a littafin shehu Mushau dan Fodiyo da alhamdulillahi sati da ya wuce ba mun karasa karatu a cikin babin zakka wanda shine babi na 18 a cikin wannan littafi wanda ya yi bayani a kan hanyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a kan abin da ya shafi babin zakka. To mun yi bayani gwargwado wancan sati mun karisa babin wanda nake ganin mafi zakal kaduri kifaya. To yau insha Allah za mu tashi a kan albabu 19 babi na 18 wadda yake magana shi kuma kan fi bayani bariki sunnati muhammadiyyati fi babi sawm wa bayani ma ahdathahu an-nasu fihi min al-bid'ati ash-shaytaniyya babi na 19 a cikin littafin Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a shi kuma zai yi bayani cikin hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a babin azumi da kuma abun da mutane suka fara a cikin wannan babi na azumi daga cikin bid'a na shirin. Mun sani shi azumi babban rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci. Ma'ana in ka zo cikakken musulunci guda 5 aka faɗi kalmar shahada, aka faɗi sallah, aka faɗi zakka, aka faɗi azumi ko a faɗi haji a faɗi azumi ko dai nawa ne. Ma'ana ko dai wanne aka fara da shi, shi azumi yana daga cikin cikakken musulunci. Ma'ana musulunci mutum ba zai zama cikakke ba, in dai baligi ne, face ya cika waɗannan ƙa'idodi guda 5 ɗin sai dai wanda sai mai dukiya, kamar abin da ya shafi zakka da aikin haji. Amma azumi da sallah da kalmar shahada wannan wajibi ne ga duk wanda yake da iko. Yayi dan misali abun da ya shafi kalmar shahada kaga kurma sai dai ya ishara, abun da ya shafi sallah wajibi ne kan dukkan musulmi, abun da ya shafi azumi wajibi ne kan dukkan musulmi wanda zai iya yi. Shi a babin azumi akwai wanda Allah tabaraka wataala ya yi shi ba zai iya azumi ba saboda wani rashin lafiya, amma dai ya san wajibi ne a kansa. To wannan azumi din yana da wasu abubuwa da ya kamata a kula da su sosai, domin kowace ibada da muka sani da Allah tabaraka wataala ya farlanta mana, to mun sani Allah tabaraka wataala yana so ka yi ne yadda yake so ba yadda kake so ba. Min haythu yarda la min haythu tarda, Allah yana so ka aikata wannan ibadar ta yadda Allah tabaraka wataala yake so ba ta yadda kai kake so ba. To wannan azumi din Allah tabaraka wataala ya gaya mana cikin Al-Qur'ani wanda yi azumin irin abun da yake samu, ya yi alladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, ra in dai ku kai azumi to hakika za ku samu tsoron Allah tabaraka wataala. To wannan babi din akwai abubuwa da sunna ne, akwai abubuwan da kuma aka fara a cikin babin azumin wanda bid'a ne. Shi wannan podiyo sai fara mana da abin da ya tafi menene sunna din, wannan shine usulubin qur'ani wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-baati ko shi ma sai yake ihya'u sunnati wa ikmadul bid'ah mana in an raya sunnar to bid'ah za a saboda ita mun gane to sai yake farawa da menene sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abadi to an ji menene sunnar to sai a kawo abubuwan kuma da bid'ah ne to in aka samu mutane suka gyara sunnar yadda ya kamata suka santa insha Allah ba za su aikata bid'ah ba mun gane ko shine usulubin qur'ani wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil fariqus sunnati fi babi sawm sai yace hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a babin azumi amma fariqus sunnati al-muhammadiyyah fi babi sawm fawa an yasuma kullu wa'idin kama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallama yasumu wa yaktadi bihi fi kulli ma yaqalu fi yace amma hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a babin abin da ya shafi azumi shine fawa an yasuma kullu wa'idin shine kowane mutum yayi azumi kama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallama yasumu kamar yadda manzon Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi yake yin azumi wa yattabi bihi fi kulli ma yaqalu fi kuma yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa cikin azumi kai azumin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi shine irin azumin da Allah ya karba yake shi kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin ayyukan da annabi yake aikatawa a cikin azumi shine ayyukan da Allah tabaaraku ta'ala yake so mun sani Allah ya ce as-sawmu li wa ana ajizu bihi azumi Allah ya ce naci ne shi zai bada sakamako da kansa to yanzu tunda zai bada sakamako da kansa to fa sai an yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi duk wata ibada da ka sani sallah ba zaka ji annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ko za ga yake haji an ce ifradi yafi me yasa ifradi yafi tabattu yafi kirani saboda ne kuwa hajjun nabi saboda hajjin manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallama idan aka zo kowane babi na ibada sai kaga yadda annabi yato shi Allah yake to yayi azumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine azumi ne da ake yin sa da kalbin da qalib da jiki da zuciya kenan kar ya zama iya gabanka ne suke azumi amma kuma a shi abun da ya shafi zuciyarka kuma ba ta azumi ko da tsarki muna da tsarki guda biyu muna da taharatul batin wa taharatul zahir taharatul batin shine tsarkin zuciya kuma shine farkon abun da yake so duka bayi su tabbatar sun samu tazkiyatun nafsi kafin a gyara gabbai na zahiri dan in zuciya bata gyaru ba to duk jikin yana nan alalace ala inna fil jasadi murghatan idza salat salat al jasad kulluhu wa idza fasada fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb ka gani a jiki annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wata tsoka in wannan tsokan ta gyaru duk jikin ya gyaru in wannan tsokan ta baci duka jikin ya lalace ya baci menene wannan tsokar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zuciya mun gane zuciya shi yasa saboda abun da yake cikin zuciya zaka ga da Allah tabaaraku ta'ala ya zo rantsuwa da abubuwa cikin washamsi Allah ya ce washamsi wa duhaha duka kawo da marifa wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma taha da aka zo nafsi aka ce wa nafsin aka wata da na kira wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai ne qadi aflaha man zakkaha wanda ya samu tazkiyatun nafsi kenan wa qarqama man dassaha wanda kuma ya zama zuciyar ta samu dauda
sai ya tadi ko shi yasa ake so a fara samun tsarkin zuciya dan me saboda Allah tabaraka wataala babu inda yake dubawa a jikin mutum sai zuciya inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinna ma yanzuru ila qulubikum Allah baya duba kamanninku baya duba jikunanku Allah yana duba zukatanku ne don haka in an samu tazkiyatun nafsi an tsarkake rai an tsarkake zuciya to duk abin da ake so sai kaga an zo an same shi yadda ake so to wannan azumi sai ya zama yadda ka kame bakinka daga rashin ci ko ka kame al'auranka daga sha'awa dama kamewa daga sha'awa guda biyu ko al-fard wal batn to haka ake so duka jikin naka da zuciyar naka ko inan ka ya zama azumin yake to shine kalan azumin da Allah tabaraka taala yake me zai nuna maka wannan manzala sallallahu alaihi wasallam yake man lam yasum jawarihu fala sawma la duk wanda gabbansa ba sa azumi bai da azumi kaga ba iya ka daina ci ka daina sha kadai ake so ba to shine kalan azumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa a cikin azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da tuna Aisha take mai yawan kyauta ne mun sani ko minan nasi asqa bal minan nasi asjau annabi mai yawan kyauta ne amma kuma yawan kyautan kuma yafi yawan kyauta a Ramadan to kaga sai me mutum ana so cikin Ramadan ya zama mai yawan kyauta mai yawan sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawan ibada ne ana so ka fiye yawan ta ibada Annabi ya ce ko da wani ya zage ka kana azumi ka ce kana azumi ba na kar karama to kenan balle kai ka zagi wani to haka ce so mai azumi ya kame harkinsa yadda ya kamata to shine shi dan podio yake fa huwa an yasuma kullu wahidin kama kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasum wa yaqtadi bi fi kulli ma yaqalu fihi ka gani kowane daya yayi azumi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin azumi sannan kowa a cikin mu yayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin azumin da me zai koyi da ayyukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa wa fi sahih bukhari ya ba cikin sahih bukhari hadisin imamu abu hurairah kan abi hurairah radhiyallahu anhu kala قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 كما في البخاري حديث امام ابو هريره الله قال ما سيدا ياتي من زال سيرا دام ان شاء الله ثبتا غري شي ياتي في ادمي لرؤيته بمعنى ان كنت kuyi azumi daga kun ga wata wa afturu li ru'yati sannan ku sha fi talla kenan in kun ga wata fa in gumma alaikum idan watan ta kuye muku to fa akmilu iddata sha'ban 30 to ku cika irgen sha'ban 30 in sha'ban ta kai muku 30 to ko kun ga wata ko ba ku ga wata ba gobe ɗaya ga Ramadan to anan da wanda yace sai ya gani da wanda in an gani an gaya masa ya yadda misali duka hujjar su ne babu kuma wani mai abun zargi a cikin addinin musulunci saboda mai duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata su ko qur'ani ya ce fa man shahida minkum shahara a wannan ayar za ta yi daukan in ka gani za ta yi daukan in kana nan da ranka ka halarci watan kana nan kaga duka yayi kenan sallallahu alaihi wasallam an gaya masa ya dauka kuma ya gani da idonsa ya dauka kaga duka sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Abin da ya dace a wannan zamani shine wanda yace sai ya gani kar ya zargi wanda aka gaya masa, wanda aka gaya masa kar ya zargi wanda yace sai ya gani, saboda duka sunnar manzon Allah ne. Ka'ida dai kan kowa ita ce, idan an gaya maka ka dauka, sai in an gaya maka ka aji. Idan yake ka gani ka dauka, so yake ka gani ka aji. Amma wanda yace sai ya gani, misali sai ya gani sai ya zama watan tafu ya so in wata in yayi 30 washe gari sallan sa, shi ba wanda aka gani aka gaya masa, sai aka gani aka gaya masa ya fara, sai ranan da ake tsammanin gani sai ba gani ba, shi ma in azumi sai kai 30 washe gari yayi sallah, babu wata mai 30 da addinin musulunci. Kikenan mun gane ko? Kar ka tsarkake kanka ka ce naka shine dare na wani ba dare bane. Ko kafa hujja, misali a ce ai sun ce misali sun ga wata sun yi sallah, to yanzu wanda suka ce sun gani din ai ga watar yadda ta fito kaza kaza, wannan duka ba sharadi bane, shi ma kuma ba hujja bane, kawai duka yadda kake so Allah ya karba maka kai wa dan uwanka addu'a, shi ma Allah ya karba masa, duka to Allah ya karba mana duk dai bukatar mu, Allah tabaaraku ta'ala ya sa mu dace. Shine abun da ake neman Allah tabaaraku ta'ala ya datar da mu, kuma muna roƙon Allah tabaaraku ta'ala ya datar da mu, Allah kuma ya hada mana kan musulmai albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih al-Bukhari aidan an Ammar bin Yasir man sama yawma shakki faqad afa'a bil qasim. Kaza ce sahih al-Bukhari har yanzu hadisin Ammar bin Yasir yace duk wanda yayi azumi ranan kokwanto, to hakika ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine mutum kawai ya kwanta, mun gane bai daura niyyan azumi ba, mun sani yana daga cikin sharadin azumi tabyutin niyya, kwana da niyya, sai zama ne bai daura niyya ba kamar yadda da yawan matasa yake yi ko sali na kwanta in gobe na tashi ana azumi sai in wuce, in ko ba azumi shikenan ni ma ya ci gaba da cin abinci yadda mutane suke ci, to wannan ko da kwa ranar Ramadan ne baka da azumi, saboda an rasa babban sharadi shine kwana da niyya. Sai sa ake so mutum ya hakura ya tsaya ya tabbatar da cewa an ga wata din sai ya tashi da azumin sa, saboda duk wanda ya azumi ranan kokwanto to ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan dariki sunnati sallallahu alaihi wasallama al-qiyam fi ramadan nadban, kiyazo yana daga cikin hanyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ji cewa musho dan podio yace tsayuwa ramadan raya darari a watan ramadan yace nadban mustahabbi mustahabbi, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba sai iya ramadan ba, ko ba ramadan ba ko ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raya dare, saboda Allah ya ce masa wa minal layli fatajabbi nafilatan laka asa an yabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaushe mun sani sai da Aisha nace yana nafilfili da daddare har kafafuwansa su kumbura, har zai ya rasulullahi zaka dora wa kanka haka, bayan Allah ya ce ya yafe maka, yace shin ba za kasance bawa mai gode wa Allah ba? To annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu game da tsayuwar ramadan, ko tahajjudi ko tarawihi ko asam, duka dai abunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daya ne daga ciki, kace tahajjud kace tarawihi kace asam, duka gune ne. Sali asam shine wanda ake cewa ko tarawihi, asalin tarawihi shine sallar da ake da daddare ayi raka'a hudu sai a huta, mun gane, sai a ƙara tashi ayi a huta, shine fa tarawihi, mun gane. Qiyamul layli kuma raya daren gaba ɗaya da ibada, mun gane. Tahajjudi a kwanta bacci a tashi cikin dare a ci gaba da ibada, ko asama ce bayan sallar isha, duka dai abu ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a ciki, shine sai da Aisha da ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba karawa ba kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari Imam Malik ya rawaito cikin Muwatta bai taba karawa ba ko a Ramadan ko a wajen Ramadan sama da raka'a 11 yake yi duk da rawaito yana isa uku amma na dinne Annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a 11 yake yi ko to wannan raka'a 11 kuma malamai suka ce in za a kwatanta kowace raka'a kusan Annabi yana minti 40 a kanta ana fara ta ne tun daga farkon dare har zuwa lokacin ketowar alfijir to yanzu wannan raka'a 11 din Annabi sallallahu alaihi wasallam bai iyakancewa al'umma cewa kowa 11 zai yi ba kamar yadda aka koyo daga gurin sahabbai ko wasu suna yin raka'a 20 da wani abu ko wasu suna yin ma 36 gashi nan duka Imam Malik ya kawo cikin Muwatta to duka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu ko raka'a nawa dai mutum yayi bukata dai ya raya daren sannan kuma ba wai sai goman ƙarshe ba sali mun fi kulawa da goman ƙarshe saboda Lailatul Qadr haka ne gaskiya ne amma ana so duka daren ne duka dararen gaba daya mu raya sunan Ramadan din gaba daya saboda falalan da yake ciki da ninnin kalada da Allah tabaraka taala yake mana to tsayuwa din mustahabi ne wa fi sahih bukhari an abi hurairata radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadan imanan wa kitaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya ga fi sahih bukhari an karba daga imamu abu hurairah Allah ya kara masa yarda shi kuma ya karba daga gurin manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tsayi wa ramadan kaga annabi bai ce goman ƙarshe ko goman farko ba annabi ya ce tsayuwar ramadan kawai dukanta kuma yayi wannan tsayuwar imanan wajiba ba yana mai imani da Allah tabaraka wataala yana aikata wannan aikin don neman lada a gurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake an yafe masa duk abun da ya gabatar daga zurbansa ba maganar saga'ir ko kaba'ir ba manzo Allah bai ce saga'ir ba sai masu ganin cewa saga'ir ne ko cewa kananan laifuka ne to duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kowane kanan laifi ma taqaddama min dhanbihi in dai sunansa zunubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah tabaraka wataala ya yacewa duk wanda yayi wannan tsayuwa din to kaga kenan babbar asara ne ga musulmi watan ramadan ta kama kuma ka sala ta shige shi ya gagara tsayuwan kwana 30 ko 29 wanda kana da watanni 11 wanda in kaga dama ka tabbacin ka misali duk da ba a so an fito da ko da raka'a biyu ne mutun ya tashi ko to amma ne kana da dama kai baccin ka to kenan babbar asara ne a ce wata 11 kana bacci wata 1 mutum ya gagara tsayawa ya raya da kuma ce dan yana da hanyoyi da yake ta shigo mana gurin ya zai ya hana mu wayannan ibado ala sabilil misal kila zaka ga a lokacin sai a saka wani leak misali kila turai ne suka saka sai a saka don a hana mu tsayawa mu ibada misali mu tafi gidan kallo mu dau lokaci muna gidan kallo daga kada kuma bacci ya ishe ka kila ma mutun yayi wutar ko tsoro bai samu ba kaga wannan asara akai kenan kina da kyau duk wani abun da zai shagaltar da mu a cikin watan Ramadan ya hana mu tsayawa ibada to kar mu yarda da shi don tarko ne na shedan da ya kafa mana don mu fada ina fata mun fahimta wa min dariqi sunnati sallallahu alaihi wasallam fi sawmi ta'jilul fitri najban na daga hanyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da yake azumi Shehu Dan Fodin ya ce gaggauta buɗe bakin Nadiban Musabi. To me ake nufi da gaggauta buɗe baki? Shin ka rike dibino? Kana kallon rana? Kana ɓuya ka jefa baki? To mai yin haka wata ran zai karya azuminsa. Zai zo kila ranar ɓuya ta yi? Ba faɗuwa ta yi ba kila kana inda rani ne? Mutum ya zo ya karya azuminsa ya yi ƙishirwar banza. Me ake nufi shi ne? Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin Alƙur'ani ko? Ku yi azumi haske, ma'ana suma ku cika azumi ku zuwa dare. To yaushe ne farkon dare shi ne in rana ta faɗi? To in ka tabbatar da rana tabbas ta faɗi. Duk da ma alhamdulillah yanzu muna da masallatai da yawa sun wadata ko? Ana kiran sallah a masallatai kuma muna kyauta da zaton lalle ladane suna iya kokarin su gurin tabbatar da cewa rana ta faɗi. To ba a ce karkabi kalanda ba, amma karkabi kalanda bamba ku bamba. Saboda me? Wayanda suke ijtihadi lalle sun yi kokari gurin rubuta karfe kaza za a sha ruwa, karfe kaza za a tsaya da buɗe baki ko? Lalle sun yi kokari, sun yi ijtihadi, Allah ya saka musu da alkhairi. Amma kar ka ce za ka bi ta bamba ku bamba, saboda mai zato ne su ma, ba ya ƙini ba ne. Za ta iya yiwuwa ranar rana ta sauya a samu ɗan sauyi, an ce shi da ƙila ranar ta kai shi da daminti biyar. Kuma za ta iya yiwuwa ya zo daidai? Idan ka kar ka bi bamba ku bamba, kawai ka zama da agogo kake amfani. Daga kawai kila ta yi sai jefa dibino a baki kuskure, ka tabbatar da cewa rana ta faɗi. To malamai suka ce har zuwa ma sallar isha duk kana nan a tajilul fitr, har lokacin sallar isha. Ko abinda ba su shi ne kar ka yi misali shi ne azumi ba suhur ba buɗe baki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khususiyarsa ne yana yi. Har ma wata rana ya taɓa hana sahabbai ya ce na ana ku yin misali, suka ce ya Rasulullah kana ya ce to da ni da ku waye ni irin ku ne? Fa ayyukum misli, a cikin ku wane ne iri na? Ka ga mu ba irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane. Ya ce inni abitu, ya ce yana kwana ubangijinsa yana ciyar da shi yana shayar da shi. Ya ce waye iri na a cikin ku? Ka ga kai kar ka yi misali. In lokacin shan ruwa ya yi ko da kana wani shingulla ɗin, abinda ake so ka yi ƙoƙari ko da dibino ne ka jefa, don me? Don ka samu wannan ladan gaggauta buɗe baki. Wafi sahih al-Bukhari, ya zo a cikin sahih al-Bukhari an Sahal ibn Fadi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fidra. Ya zo a cikin sahih al-Bukhari hadisin Sahal ibn Fadi. Sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi, matukar suna gaggauta buɗe bakinsu. Mana kulawa da lokacin da ya kamata rai a bata haƙƙinta. Mun gane tunda da an ce ka tani daga ketowar alfijir ko har zuwa dare, to in daren nan yayi lokacin rai tana buƙatar ta samu wani abu ko jiki yana buƙatar a sa masa wani abu, wannan lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana wannan lokacin ne lokacin buɗe baki. To ana buƙatar ka yi haƙuri da wannan aiki da kake kai wannan buɗe bakin. La yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fidra. Wa min al-hadith alladhi sallallahu alaihi wasallam fi as-sawmi ta'khiru as-suhur nadiban. Kina daga hanyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin azumi shine jinkirta suhur. Shi ma nadiban musabbi. To yanzu shi ma jinkirta suhur ana nufin ka zauna kana riƙe da kwanon abinci, kana dako daga lokacin da ka ji ƙila alfijir ya keto ka ce bari ka yi sauri ka ci, ko kuma akwai wata manufa kansa. Abin da ake nufi shi ne kar ya zama farkon dare kafin ka kwanta kake cin abinci a matsayin suhur ɗinka, ya zama dai ka tashi dai da daddare kai suhur. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tasahharu fa inna fi suhuri barakatun fi suhur dunya cikin sura akwai albarka kenan abin da yake nufi shine a jinkirta koda da daddare ne mana cikin dare bayan ko daga 12 har zuwa ke son alfijir duka takiri suhur akwai wanda lalle sun ci abinci da daddare yana bata musu haka ne to amma mutum yayi kokari ko da brush ne yayi ya sha ruwa dan ya samu wannan ladan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi suhur domin a cikin suhur akwai albarka ina fata mun fahimta ba wai ana nufin cewa sai karshen dare bane ko karfe 12 kai suhur kai ta kiri su shine abin da ake nema wa fi sahih al-bukhari al-sali bin sa'd qala kuntu atasaharu fi ali thumma takunu sur'ati an udrika sujuda ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaza fi sahih al-bukhari hadith al-sali bin sa'd yace ya kasance yana yin suhur a gida a gurin iyalansa yace sannan saurin sa da yake yi bayan yayi suhur din kenan ko kuma sauri da yake yi suhur din dan ya je ya samu sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidansa yana da rata da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dai suhur saboda mun sani tafiya ce ta kafa ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai cewa nisanka da masallaci gurgudun yawan ladanka ko kamar yadda wata kabila suka so su kauro kusa da masallacin Annabi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu diyarukum tuktabu atharukum sai nisan gidanku nan ana rubuta muku ladan taku ne zuwa masallaci to duk sabai ko ne daga cikin sabai ma da yace aka ce to ka sai jaki mana karikawa a lokacin da ranan nan take da zafi cikin rerayin nan karikawa lokacin cikin duhun dare yace wallahi baya so a ce haka saboda baya son ladan nan ya kubuce masa na wannan taku to salu yana da nisa da masallaci ke yana yin suhur sai kuma yayi sauri don ya samu sallah da manzon Allah sallar da aka same ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kadai ya sanya ladan da yake wannan shi ba wa sabai daraja dan me saboda sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da manzon Allah sun zauna da annabi shi yasa suka shiga cikin khairul quruni karni sannan kaji ai sun samu abun da suka samu ne saboda sun ga sahabbai ko sumal ladina yadunhum tabi'u tabi'ina sun samu daraja ne saboda sun ga wanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa suka suma suka zama abun da suka zama to daka yin sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wata sallah da take ta shi yasa salu kokarin sa sauri yake yazo ya samu sallah da manzon Allah shi yasa ya ishe ka sabbai idan wani bai samu sallah ba sai an je an mai jaje har gida saboda irin abun da ya rasa sai yace yana sauri ne don ya je ya samu sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi sahih al-bukhari ayban an Anas an Zaid ibn Thabit qala tasaharna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salati qultu kam baina al-adhan wa as-suhur qala qadru 50 aya kaza fi sahih al-bukhari har yanzu daga Anas daga Zaid ibn Thabit Zaid ibn Thabit ya ce sun yi suhur tare da manzo Allah tsira da amince Allah sabbata gare shi yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zuwa sallah kultu yace sai nace kaman gurgudun mana inda da minti lokacin mun sani zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu agogo da za a ce minti kaza karfe kaza ko shi kanshi minti bid'a ne mai kyau ko bani misali da karfe 2 lokacin sallah zar shi ma bid'a ne zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna amfani ne da motsin rana za ga ri cikin muwaffa za ga ri cikin bukhari cewa da ku yi sallah azan lokacin da inuwa ta kai zira'i lokacin da inuwa ta kai zira'i ku yi sallar azhar, lokacin da inuwar ɗayanku ta kai zira'insa. Kaga suna amfani ne da motsin rana ne. To, yanzu anan da akwai awa da minti, sai mu ce to kaman minti nawa ne gwargwadon suhur ɗinku da tada sallah da aka yi. To sai ya kwatanta masa da irin yadda su suke karatu, sai ya ce qadru 50 ayatan, gwargwadon a karanta aya 50. Wannan aya 50 din ba irin karatu na ba, ba irin karatunka ba, irin karatun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, karatu tare da tadabburi. Wane kalan karatu ne? Kalan karatu tare da hararo ma'anan aya da ƙanƙan da kaiwa Allah tabaraka wa ta'ala. Zuciyar na karantawa, harshen na karantawa, ko tare da ba wa kowane harafi haƙƙinsa da abin da ya dace da shi. Ya ishe mu kalan karatun sahabbai, ka ji sahabi ya haddace kaza ko ya karanta kaza, ya ishe mu ga shi na cikin muwaffa ko akwai Abdullahi ɗan Umar, ya yi shekara kusan nawa? Ya yi shekara 10 ko a kan suratul baqara. Kaga yana nuna maka ba karatu ne na biye wanke ko kuma ka haddace ba, suratul baqara izu nawa ce? Bata kai izu 5 ba. Amma a yi shekaru masu yawa karatu ne tare da aiki da karatu. In aya ta zo, to sai ya ga ya aikata lalle abin da ke cikin ayan nan da Allah ya umurce mu, ya ce ya alladina amanu, ya yi. Ya ce gwargwadon a karanta aya 50. Muna da lokaci? To gwargwadon a karanta aya 50 shi ne gwargwadon suhur ɗinsu da Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma tsayar da sallah da aka yi. Kai na abubuwa duka suna koyar da mu cewa mu ƙara dawowa, mu koma zuwa ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu a kai. Ya ishe mu a Maulana Mustafa Ibrahim Saleh ya yi littafi musamman al-ittifaq, ya kokarin sa dawo da mu kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mu a kai. Ga yadda za a yi kaza, kar ku canja shi. Ga yadda za a yi kaza, kar ku canja shi. Kowa ya girmama kowa, ku musulmai gaba ɗaya ku zo ku haɗa kanku. Allah tabaraka ta'ala ya ƙara haɗa mana kan al'ummar musulmai albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ƙara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya kashe mu cikin ta, Allah ya tada mu cikin ta. Albarkacin sa sallallahu alaihi wasallama, buƙatun mu na alkhairi, Allah ya biya mana su zahiran wa batinan, Allah ka fi mu sanin su, Allah ka biya mana su ba dan mu ba. Albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan tsananin rayuwa da ake ciki, ya Allah albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya Allah muna tawassuli da annabinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kawo mana saukin ta. Wannan damuna da muke ciki, Allah ka sanya mana alkhairi da albarkan da ke cikin ta. Dukkan jarabawa da yake cikin marar daɗi, Allah tabaraka ta'ala ka kare mu. Albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ƴan kasuwa Allah ya kawo mana kasuwa mai albarka, masu karatu Allah ya ƙara buɗe ƙwaƙwalen mu, Allah ya tarbiyantar da mu, ya tarbiyantar mana da ƴaƴan mu, Allah ya ba mu zuriya tayyiba, Allah ya ba mu zuriya mai albarka. Matasan mu da suke kokarin zama liabilities a cikin anguwanni, muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya shirya mana su, Allah ya shirya mana su, Allah ya shirya mana su. Jaza Allahu musalla ala sayyidina Muhammadin fatihil ba'ubri والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره الجار العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى وسع الكرم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الصلاه والسلام عليك يا رسول الله.